أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكدوة رمضان shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 4 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine sunan al-Imam Darimi rahimahullahu ta'ala ina ga zamu tashi babe na babu tibai sunna ku ba al-Imam Darimi bayan ya kawo ya koro mana babubuka wanda suka shahi ga baki dai suka shahi sanin girman Annabi alayhi salatu wassalam ta hanyar sanin mu'jizoji da darajoji da Allah madaukin sarki ya bashi sai kuma yake so ya nuna mana cewa babban makasudin kuma da sa aka sa aka bayan mun san girman Annabi kuma me yayi saura sai kuma biyayya gare shi sai fara da babu tibai sunna kuma al-Imam Darimi shi bai akwai mai Fatahur Rahman Fatahul Mannan afwan yayi ya dora babe akai kitabu nike so wani al-kitabu kitabu na biyu shine kitabul ilm ya bashi suna da kitabul ilm amma ba aikin al-Imam Darimi bane babu tibai sunna al-Imam Darimi yake cewa babu game da biyayya ga sunnar Annabi alaihi salatu wassalam hadisi na 195 al-Imam Darimi Allah mushi rahama yake cewa اخبرنا ابو عاصم اخبرنا ثور بن يزيد حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن ارباد بن ساريه قال yake cewa قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله صلى الله عليه وسلم yake ce mana salat al-fajr bayan salla asuba summa wa azana sallalana ka ya mana salla salla al-fasuba summa wa azana sannan yi mana wa'azi mau'izatan baliga wa azime wanda kai matuka zarafat minha al-uyun wanda idanuwa duk sun huhuto wa wajilat minha alqulub wanda zakatu duk sun ji tsoro fa qala hisqa'ilun sai wani mai hada yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatu muwaddi'in kamar haka ce ba wa'azi ne na mai bankwana kake mana fa ausinatu kai mana wasiya kenan wanda daga cikin sahabbai ya hada haka fa qala sai yake cewa usikum bi taqwallahi ina miku wasiya da tsoron Allah wa sami wa ta'a da ji da biyayya wa in kana abdan habashiyan koda bawa ne na habsha aka sanya muku shugabanci ku yi biyayya matukar akan littafin Allah ne sai ce fa innahu man ya'ish minkum dan duk wanda ya rayu daga cikin ku ba adi baya na fa sai rakhtilafan kathiran zai ga sabani mai yawa wannan mu'jiza ce ta Annabi alayhi salatu wassalam yadda ya hada kuma haka abun ya tabbata tun daga zamanin sahabbai in an samu sabanin nan Annabi yake cewa meye mahuta ce fa alaikum bi sunnati na hore ku da riko da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnatu khalifofi shiriyayyu al-mahdiyina shiriyayyu de addu alaiha bin nawajiz ku yi riko da ita da matamna haƙora wanda suke matamna duk abinda aka rike da haƙori matamni to rukan ana nihin da gaske ne aka yi rukan ba zai kuce ba yace wa iyakum ka shaidin ku al-muhdasat da fararin abubuwa yace fa kunna kullum muhdasatin bid'a dan dukkan abu fararre bid'a ne wa qala abu asim marra abu asim yake cewa iyakum mamhudasatul umur wanda wannan ruwaya ita muka sani 40 hadis ka shaidin ku da kirkirarin lamurra fa inna kullu bid'atin dalala dan dukkan kirkira bata ce wannan hadisi kenan hadisi na 196 yake cewa akhbarana abul mugira haddathana al-auza'i an yunus ibn yazid an az-zuhri qala yake cewa yace kana man madha min ulama'ina ya kasance wanda suka gabata daga cikin malaman mu ya kuluna suna cewa al-i'tisamu bi sunna naja ruko da sunna tsira ne wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an ilimi kuma ana karbe shi karba da gaugawa ma'ana wannan ko annabi ya fassara mana shine cewa ta wace hanya ilimi ake dauke shi bi qabdul ulama ta hanyar rasuwan malamai shine yuqbadu qabdan sari'an yace fa na'ashul ilmu sabati din wa dunya wannan kalma malamai suka ce tasahifi ne kuskure ne na marubuta abinda yake cikin maganan mutanen nan fafil ilmi sabata dini wa dunya a cikin ilimi tabbata duniya da addini take amma aka ce fana'ashul ilmi ga anna'ash shine gadan gawa gadan mutuwa makara makara ilimi shine tabbata duniya da addini to sai kiba da ma'ana sai zamana tashifi ne kuma wannan da mutaba'a ta hanyar ruwa ya ta hanyoyin da suka zo malaman da suka huddo wannan hadisin ban ba anan kadai tabbata ba a yadda yake shine fafil ilmi sabata dini wa dunya a cikin ilimi akwai tabbatar duniya da addini kuma wannan haka ne yace wa fi zihabil ilmi zahabu zalika kullihi idan aka samu babu wannan ma ilimi babu an rasa shi to dukkan wa'annan gaba ɗaya an rasa su babu addini babu duniya matukar da jahilci to ba addini babu duniya shine yace wannan malaman mu suke gaya mana wannan abu kuma wannan hadisi ne sahihi a cikin wannan litafi al-Imam Darimi ya huddo shi hadisi na 197 yake cewa akhbarana al-Muqaf akhbarana Abu al-Mughira haddathana al-Auza'i an yahya ibn Abi Amr Shaybani an Abdullah ibn al-Dailami yake cewa balagani anna awwal ad-din labari ya iso mun cewa farkon addini tarkan a wajen bari as-sunna ita ce sunnar ma'aiki yazhabu ad-din sunnatan sunna addinin Allah zai fi sunna bayan sunna kama yazhabu al-habl quwa quwa kama yadda igiya take tahiya karhi bayan karhi igiya an aka barta a rana yau da gobe rana tana bugunta yau ta ciccire can gobe ciccire har sai ta zama gaba ɗayan ta ciccire to haka kwatam ta cewa sunnar annabi haka zata tahi yau ta wannan abun an rushe shi gobe wancan abun an rushe shi an sauya shi to wannan har zuwa addinin gaba ɗaya an rushe shi hadisi na 198 suke cewa akhbarana Abu al-Mughira haddathana al-Auza'i an Hassan qala mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nazaa Allahu min sunnatihim mislaha mutane ba su kirkiro wani abu kirkira ba cikin addinin su sai Allah ya zari kwatankwacin wannan na sunna cikin annabi alaihi salatu wasalam duk abin da aka kawo wanda yake ba na addinin Allah bane ba ya tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi to kuma sai ya zama na annabin an kauda shi a kawo wannan ya hau gurbin shi summa la yu'iduha ilaihim ila yawmil qiyama sannan Allah ba zai maido musu ita ba har zuwa tashin kiyama wannan shine abun hurgicin shine abun tsoron hadisi na 199 yake cewa akhbarana muslim bin ibrahim haddathana wahib haddathana ayyub an abi kilaba qala yake cewa mabtada a rajulin bid'atan illa istahalla sayfa mutum ba zai kirkiro wata bid'a ba sai kaga ya halitta takobi ya halitta ya kan mutane hadisi na 100 daidai zai fassara na bayan yake cewa haddathana hammad bin zaid an ayyub an abi kilaba qala yake cewa inna ahal al-ahwa'i lalle ma abuta san rai ahalud dalala wanda suke ma abuta bata yace wala ara masirahum illa an-nar ban ga makomansu sai wuta yace fajarribuhum kajarraba su falaysa ahadun minhum yantahilu qawlan babu wani cikin sa da zai kasance yana dangantuwa zuwa ga wata magana mu'tazila da khawarij da sauransu aw hadi aw qala hadisan yace ko wani hadisi yace faytana habihil amru duna sayf lamarin ya tsaya karshe gare shi koma bayan takobi ma'ana dukkan wanda ka gani sun kirkiro sun halitta zub da jinin al'umman musulmi zub da jinin ƴan uwansu musulmi to kirkirawa suka yi cikin addini sun kirkiro wani abu ne wanda cikin addinin ba a san da shi ba yace wa innan nifaq kana daruban lalle mana huci ya kasance kashi kashi ne summa tala sannan sai karanta mana minhum man ahada Allah cikin su akwai wanda ya ma Allah alƙawli wa minhum man yalmizuka fi sadaqat wa minhum allazina yu'zuna an-nabi hakanan suratul tauba bata gushe ba inji malam an tafsiri tana cewa wa minhum sai da muka ji tsoran he ta ce dawana ne muna hukan yace fakhtalafa qawluhum sai maganganun su suka saba waista maufi shakki wa takazib sai suka hade a wajen shakku da ƙaryatawa yace wa inna haula'i lalle su wa'annan ikhtalafa qawluhum magana su ta saba waista maufi sai suka hade a wajen takobi yana nihin ƴan bid'a manya wanda suke khawarij da ƴan shi'a da sauransu ga baki daya maganganun su sun sha bambam kowa wajen aqida shi abubuwan shi sun sha bambam game da dan uwan shi da usulikin mazhabin shi ya sha bambam amma kuma sun game wajen halitta zub da jinin musulmi sun game sun yi ittifaki a wajen wannan koda kaga ba su aikata ba basu da dama ne ko ɗan shi'a ga ba su zub da jinin mutane ba su abun nan to basu da dama ne amma in suna da dama a aqida su duk wanda yake ba su bane kashewa ce maganin shi summa qala ayyub sannan sai ayyub yake fada inda zal hadisi a wajen wannan hadisin aw inda al-awwal ko wajen wancan hadisi na farko dan duka daga ayyub ne wa kana yace wallahi min al-fuqaha wallahi ayyub yana daga cikin manyan malamai zawil al-babu masu hankali yani abaqilaba yana nihin abu qilaba da ya basu wannan bayani dan shine ya basu shi wannan baban kenan ya kare sai babu na 17 babu tawarru'u anil jawabi babu gami da tsantsani gami da bada amsa fi ma laysa fihi kitabun wala sunna gami da abinda babu shi a qur'ani babu shi a sunnar ma'aiki mutum yayi kafa yayi tsantsanin bada amsa gami da akan shi hadisi na 101 al-imam ad-darimi yake cewa akhbarana amr ibn aun an khalid ibn abdullah an ata an amir an ibn mas'ud wa huzaifa annahuma kana jalisaini sun kasance a zamanin su biyu faja'a rajulun sai wani mutum yazo fa sa'alahuma an shay'in ya tambaye su gami da wani abu fa qala ibn mas'ud li huzaifa sai ibn mas'ud yace ma huzaifa li ayi shay'in tara yasaluni an haza me yasa kake a ganin ka suke mun tambaya game da wannan abun kala sai ce ya alamuna husumma yatrukunahu kawai su sani ne kuma su bar shi ba aiki ba zai yi da shi fa aqbala ilayhi ibn mas'ud sai ibn mas'ud ya fuskanto shi yake cewa ma sa'altumuna an shay'in min kitabillahi na alamuhu akhbarnakum bihi duk abin da kuka tambaye mu wanda yake cikin littafin Allah mun san da shi zan mu baku labarin shi aw sunnatan min nabiyillahi ko kuma wata sunna ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallam akhbarnakum bihi zan mu baku labarin shi yace mishi wala da qatalna fi ma ahadastum ba mu da iyawa game da abin da kuka kirkiro eh tambaya ce game da al-agaludat wanda annabi sallallahu alaihi wasallam nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an al-agaludat yadda Abu al-Imam Abu Dawud da Yahudu annabi ya hana kawo ka zo ka kirkiro wa malami tambaya abinda ba yin shi akai ba ba haruwa yi ba ka zo ka ce in kaza za a yi kaza menene hukuncin shi kuma ba a yin ba to shine yace mishi abinda kuka kirkiro na tambaya bai haru ba ban iya ba ban sani ku je ku da kirkiran ku in ya haru he ka zo a mu nema hadisi na 102 akhbarana abu nuaim haddathana al-mas'udi an abdul malik ibn maisara an an-nazzal ibn sabra yake cewa kala yake cewa khadaba abdullahi khutbatan bil kufa abdullahi yayi wata khutba a kufa illa shahirtuha ma khadaba kai bai wata khutba ba a kufa sai ya kasance na halarce ta yace fa sami'tuhu yawman sai naji shi wata rana ya kula yana cewa abdullahi wa su'ila ar-rajul an tambaye shi game da mutanen da yutalliqu mar'atahu ya saki matar shi samaniya saki takwas wa ashbah zalika da makamancin wannan kala sai yake cewa huwa kama kala kamar yadda ya faɗa ne summa qala sanna yake ce mishi inna allaha ta'ala anzala kitabahu allah madaukin sarki ya sabko da littafin shi wa bayyana bayanuhu kuma ya bayyana bayanin littafin shi yace faman atal amra min qibali wajhi duk wanda ya zo malamari ta huskar da yake yace faqad buyyana lahu an bayyana mishi allah ya riga ya bayyana cewa saki bakin saki uku ne yace wa man khalafa dukkan wanda ya saba fa wallahi ma nudiqu khilafakum ba mu iya ma daukan nauyin saba uku kai da kace takwas kawo ban sani ba zan ce maka ka wuce abin da inda ka tsaya inda Allah ya ce na san amsar da zan baka amma da kace takwas ka je da takwas kin ka ban sani ba hadisi na 103 yake cewa akhbarana abul walid ad-dayalisi haddathana shu'ba akhbarani abdul malik ibn maisara qala sami'tu nazzal ibn sabra qala shahidtu abdullahi na halalci abdullahi wa atahu rajulun wani mutun ya zo mishi wa mar'atan da wata mace fi tahrimin a cikin haramci faqala sai ke ce inna allaha qad bayyana allah madaukin sarki ya bayyana lamari faman atal amra min qibali wajhi duk wanda ya zo ma lamari ta wajen huska shi da taddace faqad buyyana an bayyana waman khalafa yace duk wanda ya saba fa wallahi ma nuduqu khilafakum ban mu iya ma saba uku hadisi na 104 yake cewa akhbarana abdullah ibn sa'id haddathana habs an ash'as an ibn sirin annahu kana la yaqulu bi ra'yihi illa shay'an sami'ahu ya kasance bai fadar wani abu da ra'ayin shi cikin addini sai abin da ya jiyo bai fada da ra'ayin shi hadisi na 106 yake cewa akhbarana abu nu'man haddathana abu awana an qatada qala yake cewa ma qultu bi ra'ayi munzu 30 sana ban ta ba da amsa da ra'ayina ba yau tun shekara 30 abu hilal yake cewa munzu 40 sana tun shekara 40 duk wanda yazo ya tambaye ni ina da amsa a qur'ani da hadisi in bashi in banni da ra'ayina ba ya da guri cikin addini banni bashi da ra'ayina hadisi na 107 yake cewa haddathana makhlad ibn malik an tsallake ni wani na da biyar ko to na 105 yake cewa haddathana abdullah ibn sa'id haddathana al-tham an al-a'mash qala yake cewa ma sami'tu ibrahim yaqulu bi ra'yihi fi shay'in qad ban taba jin ibrahim yana fadar wani abu da ra'ayin shi tun da yake kullun abin da zai fada abin da ya tabbata ne wanda bai sani ba kawai ce bai sani na 107 yake cewa haddathana makhalad haddathana hakkam ibn salim an abi haisama an abdul aziz ibn rufai qala yake cewa su'ila da an tambaya da an shay'in game da wani abu qala yake cewa la adri ban sani ba qala sai aka ce mishi qila lahu aka ce mishi awala ala taqulu fiha bi ra'yika ba zaka hada ra'ayinka ba miji qala sai yake cewa inni astahayi min allahi an yudana fil ard bi ra'yi ina jin hukumiyar allah a ce a ban kasa ana addinin allah da ra'ayina addinin Allah ya karin ra'ayina hadisi na 108 yake cewa akhbarana isma'il ibn aban akhbarana akhbarani hatim huwa bin Isma'il an Isa an Sha'bi qala ja'a rajulun yas'aluhu an shay wani mutun yazo yana tambaye shi gami da wani abu na addini faqala sai yake cewa kana bin Mas'ud ya kula Abdullah dan Mas'ud yana cewa kaza wa kaza da kaza da kaza qala sai yace akhbirni anta bi ra'ayi kai kuma ba ni ra'ayinka inji faqala sai yake ce mishi ala ta'jibuna min hadha bukum amakin wannan bayan Allah akhbartuhu an ibn mas'ud na bashi labari daga sahabin annabi ibn mas'ud wa yasaluni an ra'ayi kuma yana tambaya ta da ra'ayina yace wa dini indi asaru min zalika yace addini na asaru min zalika addini na a waje na shine hizaba gami da wannan abu yace wallahi ma'ana kenan na hizabar da in baka amsa ka ce na sani na hizabar in kare addini na kai kaje ka ce ban sani ba yace wallahi li an ata'anna bi aniya yace wallahi insha hu tsarin raƙumi wanda yake an duma mashi ahabbu ilayya min an akhbirka bi ra'ayyahi min in ba ka labari da ra'ayina sun kasance al'unayya ruwan hutsari na raƙumi ake dumamawa ya kwamda dama sai a doka rika watsa ma raƙumi mai kazuwa sai ya samu waraka shi suke kira da wannan to yace wannan hutsarin raƙumin da aka tsuma mai kwanuka a bani in shanye shi yahi min da in baka fatawa da ra'ayina hadisi na gaba yake cewa a wata ruwaya ma kuma yana cewa ana atagan nabi ganiya in rika yukan waƙe in rika waka an koma mawaki yahi min da abun nan in baka da ra'ayina wannan sai zo daidai da ra'ayin wani tabi'i asar na wani tabi'i yake cewa li an adlubu dunya bi dibli wal mizmar ahabbu ilayya man adlubu ha bid-din in nemi duniya da ganga da goge yahi min da a ce ga malancan kasuwa yana goge yana rawa a bani kudi yahi min da in neme ta da addini na to wannan yayi daidai da irin nashi subhanallah asar in shi yana cikin safwatu safwa na ibn al-jawzi hadisi na 110 yake cewa na 110 ne ko na 109 اخبرنا اسماعيل بن ابان حدثنا هاتم هو بن اسماعيل عن عيسى عن شعبي قال يك اياكم والمقايسه كشهدين كو دقياسي قياسي با تاتي با قياسي نا معلمان فقه با يتي والذي نفسي بيده انا رنصوا ده الله دري ناكي هننشي لين اخذتم بالمقايسه اذا كو كيرقو ده مغون قياسي لا تحلن الحرام زكو حل الطهرم حرام وتحرمن الحلال كوم كو حرم تحلال yace walakin ma balagakum amman hafiza min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa amalu bihi amma abun da ya iso muku na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ku har da ce ku yi aiki da shi shine hadisai hadisi na 110 yake cewa akhbarana sa'id ibn amir an ibn aun an muhammad ibn sirin an alqama qala yake cewa ja'a rajulun ila abdullah wani mutun ya zo wajen abdullah fa qala yake cewa innahu talaqa imra'atahu al-bariha samaniya wannan mutunan ya saki matar shi da dare saki 8 qala bi kalamin wahid yace a magana daya qala yace bi kalamin wahid a magana daya yace na sake ki saki 8 qala sai yace fa yuriduna an yubinu minka imra'ataka yace suna so su nisantar maka da matarka ne qala na'am yace imana ka tambaye malamai sun ce maka matarka ta nisanta saki ne ba'ini yace waja rajulun fa qala sai wani mutun ya zo ce innahu talaqa imra'atahu mi ata talaqa ya saki matar shi saki 100 qala sai yace bi kalamin wahid shi ma a magana daya kala yace bi kalamin wahid da magana daya yace fa yuriduna an yubinu minka mar'atak suna nihin su nisantar maka da matarka qala na'am yace i fa qala abdullah sai abdullah yake cewa man talaqa kama amarahu allah fa qad bayyana allah talaq wanda yayi saki kamar yadda allah ya umarci ya bayyana kamar yadda allah ya umarni to allah ya bayyana sakin shi saki uku yace wa man labasa ala nafsi di wanda ya chakuda ma kanshi lamari wakkalna bima labasa huzam wakilta mishi abin da ya chakuda ma kanshi yace wallahi la tulabisuna ala anfusukum wallahi bazaku chakuda ma kan ku lamurra ba wa natahammaluhu nahnu huwa kama taqulun kuma ku zo mu zan mu dauki abun mu yi ta muku binciken shi kai ka je kai shirmanka kuma ka taho ka zo ka ce ma malami ya binciko maka menene abun yace bu ku tsaya kuna ta shirme ko muna ta muku binciki kawai ka je ta haramta gare ka kai ka ja ma kanka hadisi na 111 akhbarana sulaiman ibn harb حدثنا حماد بن زيد عن زيد بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال yake cewa li an yaisha rajul jahilan ay bil munasaba wancan na harko yazo a cikin muwadda malik an tambaye an yi irin wannan tambaye yace amma saki guda uku za a zaba wannan kuma guda sauran guda 100 ba uku kuma kaje kai da Allah izgili ne kake da Allah an ka gamu da shi kun warware izgili ne da Allah kake yace akhbarana sulaiman ibn harb hadathana hammad ibn zayd an yahya ibn sa'id an al-qasim yake cewa li an ya'isha ar-rajulu jahilan mutun ya rayuwa jahili ba'da an ya alama haqqallahi alayhi bayan ya san haƙin Allah akan shi ma'ana bayan ya san abin da ke kan shi da wajibin da ke kan shi yace khairul lahu min an yaqula ma la ya'lam yahi mishi alkhairi gami da ya faɗa abin da bai sani ba ka zama malami a tambaye ka abin da baka sani ba ka rika faɗa da ra'ayinka abin da yahi maka alkhairi ka zama jahili yahi maka alkhairi dan nauyin Allah ne zai kai ta dauka gobe kiyama ku game da shi hadisi na 112 yake cewa akhbarana Sulaiman ibn Harb hadathana Hammad ibn Zaid an Ayyub qala sami'tu Qasim yus'al naji Qasim ana sauraron shi yace inna wallahi ma na'lamu kullama tas'aluna anhu yace wallahi mu bamu san duk abubuwan da kuke tambayawa ba ba duk abin da zaku tambaya bane mun san shi yace walau alimna ma katamnakum da mun sani bazan mu boye muku ba wala halalana kitamana naqannaktumukum bi halita gare mu bamu boye muku dan Allah yayi bayani ga azabar wanda suke boye abin da Allah ya sabko kenan duk abin da ku tambaye mu nace muku ban sani ba kawai ban sanin bane ba boye muku sani bane hadisi na 113 duk wanda ya san Malik al'ada ta Malik ce yawan ban sani ba ta hiyawa cikin majalisin shi a tambaye shi yace bai sani ba bata kai ta kawo ba sun hiyawa bi bisa uku duka ban sani ba ce a tafatawan Malik dan tsarin shi shine wanda wannan malamai suka aza baka da aya baka da hadisi babu zancen ka sayo ra'ayinka a ni gani na aida kaza ne aida kaza ne kawai sai yace ban sani ba shikenan ya samu lafiya hadisi na 113 yake cewa daga Ibn Aun su'ila da Qasim an shay an tambaye Qasim gami da wani abu karsan mahu wanda ya ambace shi fa qala sai yake cewa mar darru fi mashuratin yace ma adarru fi mashura banni buƙatar shawara wa ma ana min zafi shay wannan abun bai shahe ni ba ko daya kai ta shafa ma'ana kawai ban sani ba ka tayyaka ko binciken ba na yi ba kawai ban sani ba banni ma buƙatar in shawarci wani malami mi ka gani akan kaza mi ka gani akan kaza kawai ban sani ba hadisi na 114 akhbarana Muhammad ibn Kasir an Sufyan ibn Uyayna an Yahya qala qultu li Qasim nace ma Qasim Qasim ibn Muhammad ha yana daga cikin fuqaha usaba manyan malamai fiqhu guda bakwai na abun nan jikan Abu Bakar ne ma ashaddu alayya ma yace ma ashaddu alayya an tasalu an shay'an shay babu abin da ya tsanani gare ni kamar ka tambaye wani abu la yakunu indaka wanda bai kasance ba a gare ka wa kad kana abuka imaman kuma baban kaliman ne mana babanka dan Abu Bakar da Abu Bakar in dukkan su jagorori ne na addini amma yana bata mini rai inji dalimin shi a tambaye ka kace baka sani ba qala sai yace mishi inna ashadda min zalika indallahi wa inda man aqala anillah yace abin da yahi tsanani game da wannan wajen Allah da ma wanda ya san waye Allah an ufte bi gairi ilmi in ba da fatawa ba tare da ilimi ba an arwi an gairi sika ko rawaito game da mutanen da ba sika ba shine mafi muni shine mafi abin jin nauyin hadisi na 115 yake cewa akhbarana Amr ibn Aun akhbarana Husaym ibn al-Awwam al-Musayyib ibn Rafi'i qala yake cewa kanu iza nazalat bihim qadhiya sun kasance idan wata qadhiya ta sabko gare su su magabata in an samu wata qadhiya ta sabko musu laysa fiha min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asarun idan ya kasance wajen annabi basu da hadisi babu wani hadisin da ya nuni game da wannan qadhiya yace istama ula ha sai su hadu wa ajma usi ijma'i akan abun ma'ana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal haqu fi ma ra'u gaskiya tana cikin abun da sahabbai suka gani fal haqu fi ma ra'u kuma gaskiya tana cikin abun da suka rawaito duk abun da aka ce ijma'in sahabbai ne wannan wajibi ne biyayya gare shi ba abun da suka yi sabani ba kowa ya fadi fahimta shi yace akhbarana abdullahi akhbarana yazid an al-awwam bi hadha shi ya bamu labari da wannan hadisi na 116 yake cewa akhbarana yahya ibn hassan wa Muhammad ibn al-Mubarak qala haddathana Yahya ibn Hamza haddathana Abu Salamah al-Himasi anna Wahab ibn Amr al-Jumahi haddathahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'jalu bil baliya qabla nuzuliha kada ku yi gaugawa bala'i kahin sabkashi fa innakum in ta'jaluha dan idan kuka yi gaugawa sabkashi qabla nuzuliha kahin sabkowa bala'i la yanfaqul muslimuna muslimai bazaf su gushe ba wa fihim idha hiya nazalat man idha qala wufiqa wasudda a cikin su kuma akwai wanda idan ya hadu maganar za a daidaitar da shi Allah zai mishi muwafaqa kuma ya daidaitar da halshen shi ma'ana abinda yake nihi cikin wannan hadisin kada ku yi gaugawan neman sabko abinda bai sabko ba na tambaya ka rika cewa malam idan da har kaza zai faru yaya za a yi idan har kaza zai faru ya za a yi to wannan abun yace Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin yana nihin kada ku yi haka nan ku bari har in abun ya sabko to akwai mutanen da Allah ya kadarta Allah zai musu muwafaqa su hadu daidai kuma su dace da abin da Allah yake so in abun ya sabko fa yace wa innakum in ta'jaluha takhtalifu fihi bikum al-ahwa idan kun yi gaugawa game da hakan kin sabani zai sabko muku sabani zai yi sabani za a samu zai sa rai yayi ta sabani kowa ya hudu abin da yake gani shine ran shi yake so fa ta'khuzu hakaza wa hakaza sai ku yi riko nan da nan sai wa ashara bene dai sai annabi yayi nuni da gaban shi wa an yaminihi wa an shimalihi da damar shi da hagumin shi wannan hadisi yana da rauni a cikin shi akwai Amr ibn Amr al-Jumahi wanda yake ba ma'arufi bane ba a san shi ba saboda haka hadisin shi hadisin mursal ne hadisi ne matsayin mursal shine tambayar abinda bai sabko ba wanda mazhabin al-Imam Abu Hanifa sun yi shahara da irin wannan masail kin wanda ba su sabko ba amma kuma sai su yi kokarin binciko su da yin su kuma zuwa gaba sai a samu abin amma kuma yanzu da zamani ya ci gaba sai aka ga amfanin abin na Abu Hanifa sama da sauran mazhabobi wasu abubuwan da ya ta tattauna su tsakanin shi a wancan mazhabin shi a wancan lokaci wanda su lokacin takhayyulat ne amma kuma a ƙarshe sai zamanin mu a wannan zamanin wani abin ya zo ake kesta shi da abin da shi Abu Hanifa yayi ya dora shi akai ya yana cikin mazhabin shi tambaya shin idan mutum Allah ya kadarta cewa yana sama yayi sama gashi a saman Ka'aba shin ya halitta yayi sallah kuma wani waje zai yi gashi dai yana sama in aka saito Ka'aba babu magana yana daidai yana sama da ita to suka yi nunin akan cewa ya halitta sai ya fuskanci wajen ta kawai yayi sallah dan Allah ya umarni cewa a kallu wajen ta kawai jihata aka ambata umarni ba ainin ta ba alwajibu jihatu ainul jihatul Ka'aba la ainuha ba ainin ta ba kuma wannan sai a wannan zamani yazo mana daidai alhazai wanda suna bisa jirgi la asar tayi azhar zattai ba bari ba sai ce he mun sabka a sama za su yi sallar su fatawar Abu Hanifa ko in kun ganan ta mana amfani ba ainin ta ba ake ne hadisi na 117 akhbarana Muhammad ibn Mubarak haddathana Yahya ibn Hamza haddathani Abu Salma anna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah su'ila anil amr an tambaye shi game da wani lamari yuhudas wanda zai faru laysa fi kitabin wala sunna wanda babu shi cikin littafin Allah babu shi a sunnar ma'aiki fa qala sai yake cewa yanzur fihi al-abidun min al-mu'minin masu bauta cikin mummane su yi nazarin su cikin sha'ana ma'ana malamai yake nihi hadisi ne wanda ya kasance yana da rauni cikin sanadin shi hadisi ne mu'dhal hay wanda an samu saraya guda biyu marawaita biyu sun hada a ciki hadisi na 118 akhbarana Ahmad ibn Abdullah haddathana Mu'az ibn Mu'az an ibn Aun qala yake cewa qala al-Qasim Qasim yake cewa innakum la tasaluna an ashiya lalle ku kuna tambaya game da wasu abubuwa ma kunna nasalu an hamu mu kasance muna tambaya gare ta ba yace watunqiruna an ashiya kuma kuna binciken lamari cikin wasu abubuwa ma kunna nunqiru an hashai amma mun ban mu tambaya ku binciken komi a ciki yace watasaluna an ashiya kuna tambaya game da wasu abubuwa ma adri ma hiya ban san ba menene su walau alimna ma halalana annaktumuhu lakum yace da mun san abun bai halitta gare mu ba mu boye muku abinda ku kirkiro bai faru ba ku tambaye muka ce ba mu sani ba kawai ba mu sanin bane inda mun sani bai halitta ba annaktumuhu mu boye muku shi sai hadisi na 119 al-imam yake cewa akhbarana Abdullah ibn Salih haddathana Lais haddathani Yazid huwa ibn Abi Habib an Umar ibn al-Ashaj anna Umar ibn al-Khattab cewa Umar dan Khattab kale yake cewa innahu sayati nasun lalle wasu mutane zasu zo yujadulunukum bi shubuhatil Qur'an suna yi muku jahayya da shubuhohi na Qur'ani fakhuzuhum bi sunan to ku rike su da sunnoni fa inna ashabi sunan a'lamu bi kitabillah dan malaman hadisi sun yi kowa sanin littafin Allah dan saboda abinda a Qur'ani aka zo a rihe hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam su suke fassale su suke bayyana shi Allah ya sabko ma annabin shi Qur'anin dai ai hadisi Qur'ani kuma annabin shi yake bayyana abinda ke cikin Qur'anin kenan baka san abinda annabin ya faɗa ba yana da wahala ka san mi abinda Qur'ani yake nihi wannan da cikin babban misali tawilu mushkilil Qur'an Ibn Qutaybah adina wari ban ma san ba muna da shi na babban littafi ne Ibn Qutaybah wasu mushkiloli wanda na ayoyi na Qur'ani masu matsaloli wanda in mutun ya dauke su in masa fahimtar da take kwakwalwar shi sai ya halaka don sai taujihin su taujihi mai kyau hadisi na gaba inda 120 akhbarana Muhammad ibn Uwaina haddathana Ali huwa ibn Mushir an Hisham shine ibn Urwa daga Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal an Urwa ibn Zubair qala yake cewa ma zala amru bani Isra'ila mu'tadilan lamarun bani Isra'ila bai gushe ba a daidai yake busa daidai madaidaici laysa fihim shay babu komi tare da su nasar rai hatta na sha fihim almuwalladun haseda wanda suke dukhala yan shige ciki suka shigo cikin lamarin wanda ba yan cikin su bane diyan bayi ne suka shigo abna usabail umma diyan bayi na al'umma abna an nisa diyan mata allati sabat banu isra'il wanda diyan banu isra'il suka kamo su a wajen yaki min gairahim daga wasun su wannan da suka shigo su suka taho suka bata musu addinin su faqalu fihim bir ra'ay sai suka fada gami da ra'ayin su fa adalluhum sai suka batar da su kenan su a can wajen yaki da aka je masa sun sami ganima sun samu mata matan da suka kamo suka taho da su sai suka auro musu bare wannan baren da suka girma su suka yi ta kirkiro kirkire a cikin addinin su yake tsoratar da mu kada mu kasance kamar irin wa'annan babu na 17 babu karahiyatul futiya baban dake bayanin makarhancin yin fatawa na 111 yake 21 akhbarana muslim bin ibrahim yace haddathana hammad bin yazid al-manqiri min qari haddathani abi shi kuma yake cewa baban shi ya bashi labari kale yake cewa ja'a rajulun yawman wani mutun yazo wata rana ila bin umar zuwa ga dan umar fasalahu an shay'in ya tambaye shi game da wani abu yace la adri ma huwa ban san ba ko menene ma ya fada faqala lahu ibn umar sai ibn umar yace mishi la tasalu amma lam yakun kada ka tambaye ni ga abin da bai faru ba fa inni sami'tu umar ibn al-khattab ni naji umar dan khattab baba na kenan yal'anu man sa'ala man lam yakun yana tsine ma duk wanda ya tambaye abin da bai faru ba kuma kan mu manta can baya an ce mu alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin matakar abinda suka fada yana bisa kan turba yana bisa kan daidai ba a kiran shi da ba daidai ba matsayin sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam yake su Abubakar Umar Usman Ali hadisi na 122 yake cewa akhbarana al-hakim ibn Nafi akhbarana Shu'aib an az-Zuhri wannan mun san shi al-hakim ibn Nafi wane ne ne mai yawan cikin Bukhari mai yawan cewa akhbarana Shu'aib an az-Zuhri Abu Nu'man shine al-hakim ibn Nafi shi kullun a Bukhari mafi yawaice mun gani akhbarana Shu'aib an az-Zuhri gashi darimi ya rawaito irin nashi da nafsin hanya yake cewa balagana anna Zaid ibn Sabit al-Ansari labari ya zo mana cewa Zaid dan Sabit kana yaqulu idza su'ila anil amri in ya kasance yana fada idan an tambaye shi game da lamari sai ya ce akana haza shin wannan kin ya faru abin an yi shi fa in qalu na'am idan ya ce eh sai ya bada amsa kada haddasa fihi bil ladzi ya'lamu wal ladzi yara sai bada labari da abin da ya sani kuma da abin da yake gani shine daidai wa in qalu idan sun ce mishi lam yakun abin nan da ake tambaya bai kasance ba qala sai ya ce fazaruhu hatta yakun ku bar shi har ya kasance in ya kasance sai in ba ku amsa hadisi na 123 yake cewa duka wannan asar ne shi yasa bin ma tsayawa kan yawa kuma ma'anasu wadiha ce ishaq ibn ibrahim akhbarana abu hisham al-mahzumi haddathana wahib haddathana daud an amir qala su'ila ammar ibn yasir an mas'ala an tambaye ammar ibn yasir game da wata mas'ala fa qala sai yake cewa hal kana haza ba arshin wannan abin ya faru zuwa yanzu qalula suka ce a bai faru ba kawai tambaya ce miki qala sai yace musu da uhu da una ku bar mu ku shaha mana lahiya hatta takuna ha abin ya kasance fa idza kanat idan mas'alar ta kasance ta shamana halakum sai mu zage na mutse gare ku mu nemo muku amsar ta amma yanzu bata kasance ba ku shaha mu lahiya hadisi na 124 akhbarana muhammad ibn ahmad haddathana sufyan an amr an taus qala yake cewa qala umar alal minbar umar ya fada a cikin minbari yake cewa uharriju billahi ala rajulin sa'ala amma lam yakun ina kuntatawa ga Allah gami da mutunan da ma'ana ina ga mutunan yayi ma Allah lahi abu ne mai kunci wajen Allah mutunan ya bada labari gami da abin ya tambaya gami da abin da bai kasance ba fa inna Allah qad bayyana ma huwa ka'in dan Allah ya riga ya bayyana abin da zai kasance kin kenan wanda bai kasance ba kazo kana tambayawa shi shigi ne na 125 akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba haddathana ibn Fudail an Ata an Sa'id an ibn Abbas qala yake cewa ma ra'aytu qauman kanu khayran min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wasu mutane ba wanda suka yi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ma sa'aluhu illa 13 mas'ala bisa tambaye shi ba gami kawai sai tambaya guda 13 hatta qubida ha aka amshi Annabi alaihi salatu wasalam kulluhunna fil Qur'an dukkan su tambayoyin nan guda 13 sune kawai a cikin Qur'ani yas'alunaka masu yawa yas'alunaka an sha'ril haram yas'alunaka an al-mahid da sauran su na sahabbai yake cewa ma kanu yas'aluna illa ma kana amma yanfa'uhum bas tambaya sai ga abin da zai amfane su sahabbai busu tsaya su rika tambaya ta shishigi tambaya Annabi duk wani abin da ya kasance shi yasa mutashabihat ba ka ga ba sahabbai suna tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam dan wani zai mamakin ya ai za aka bar mu cikin rikici su alif lam mim sa alif lam ra ana ta Allahu alam bi muradi sahabbai kuka ki tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce ma mi ake nihi to sun san abin da suke abin da suka san bai kamata su tambaye shi ba su tambaye shi wanda za su tambaya ka wanda zai amfane su wanda ya san mutashabihat ne sun sani ba su tambaya shi yasa ba za a samu labari daga gare su ba wani sahabi ya ma annabi irin wannan tambaye ko daya hadisi na 126 yake cewa haddathana usman ibn umar akhbarana ibn aun an umayr ibn ishaq kala yake cewa laman adraktu min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle wanda na gamu da su cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aksaru mimman sabaqani minhum sun hi yawa gami da wanda suka rigaye ni ma'ana wanda ban gamu da su ba sun rasu amma duk da wannan fa ma ra'aitu qauman aisaru sira ban taba ganin wasu mutane masu saukin sira ba saukin sha'ani wala aqallu tashrida minhum wanda yi saukin tsanani cikin lamarin addini gare su dan gashi nan tambayoyi ba su ma annabi alaihi salatu wasalam sai abin da ya kasance zai amfane su na 127 akhbarani al-Abbas ibn Sufyan an Zaid ibn Hubab akhbarani Raja' ibn Abi Salama qala yake cewa sami'tu Ubarat ibn Nasil kindi wa su'ila an imra'atin matat an tambaye shi game da wata mace ce ta rasu ma a qaumin laysa lahum laha wali tare da wasu mutane wanda ba ta da alwali tare da su ba waliyin ta ciki fa qala sai ce adraktu aqwaman na game da wasu mutane ma kanu shaddiduna tashdidakum basu kasance suna tsanantawa irin tsananinku ba wala yasaluna masailakum busin tambaya irin taku yana nan hisaban annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi tabi'i ne basu tsanantawa kuma basu yawan tambayoyi game da abin da bai shahe su ba zai amfane su ba dan sun mushi tambaya ne wannan abin da bai faru ba kawai tambaya ce ta ganin ka kaza satamba hadisi na 127 akhbaran al-Abbas ibn Sufyan nahar wancan kenan haddathana akhbarana Zaid ibn Hubab akhbarani Raja' ibn Abi Salama haddathani Khalid ibn Hazim an Hisham ibn Muslim al-Qurashi yake cewa kuntu ma ibn Muhayriz na kasance tare da ibn Muhayriz bi marj a gurin marj Dibaj fara'aytu minhu khalwa sai mun kadaita da shi daga ni sai shi fasa'altuhu an mas'alatin sai na tambaye shi game da wata tambaya fa qala li sai yace mini ma ta sana'u bil masail mi kake aikata da tambayoyi irin wa'annan qultu sai yake ce mishi laulal masail la zahaba al ilm ai ko dan ba tambayoyi ba da ilimi ya tahi da arasa ilimi qala sai yake ce mishi la taqul kada ka faɗa haka yace zahaba al ilm innahu la yazhabu kakkace ilimi ya tahi dan ilimi bai tahiya ma qura al qur'an matakar ana karanta qur'ani ana fahimta shi walakin law qulta yazhabu al fiqh da ma kace da fiqh da ta tahi sai in sallama maka amma kace da an rasa ilimi dan ba irin wannan tambayoyin ba mazan sallama hu matakar ga qur'ani ana karanta shi ana fahimta shi hadisi na karshe cikin wannan babu na 129 akhbarana sulaiman ibn harb haddathana hammad ibn salama an daud an sha'bi anna umar cewa umar umar dan khattab kenan Allah ya rada shi yake cewa ya ayuhan nas ya ku mutane inna la nadiril allana na'murukum bi ashiya mu bu musani bi mai yiwa mu umarce ku da wasu abubuwa la tahillu lakum busu halitta gare ku ba mu umarce ku kuma bai halitta ba yace wal anna la nuharrimu alaikum ashiya an hiya lakum halal mai yiwa mu halit haramta muku abinda halak ne gare ku yace inna akhira ma nazala min alquran karshen abinda aka sabko alqurani ayatul riba ita ce aya ta riba wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lam yubayyana halana bi bayyana mana ita ba hatta mata har sai da yan mutu fada uma yuribukum kubar abin da yake sa ku shakku ila ma la yuribukum zuwa ga abin da bai sa ku shakku an gane ko na zan mutakaita wannan hadisin na karshe an fahimce shi ayatul riba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rasu bai musu bayanin ta ba bayan kuma Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya za'a annabi ya koma lahira bi an bai ya bar wani abu na addini kuma bai bayyana ba yana cikin abubuwa guda uku da Umar yake cewa nayi gurin da a ce annabi yayi tsawon rai ya mun bayanin su amma ya tahi bai mun bayanin su ba ayatul riba ayatul kalala da na uku menene ma ne abubuwa guda uku ne dai da wannan tariba da ayatul kalala da gadan kaka wannan abubuwa to menene ta amsa a wannan gurin cewa ayar riba annabi bayyana ta yi bar duniya bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam muna da tabbas cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum to abinda Umar yake nihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana mana su ba tafsilan bai fassale su ba muna da wasu matsaloli akan su wanda da yana da rai da mun tambaye shi game da su ba wai kwata-kwata bai yi bayanin su ba a yayi bayanin su amma abinda yake nihi tafsilin su filla filla dai bayan dai da zan mu gane su wara-wara wannan kuma bamu tambaya ba mun yi gurin da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan mun tambaye shi duka hadisan da ke cikin wannan babu ɗan uwa suna nuna mana cewa fatawa tambayar wani abu mutun yayi kafa kafa gaba da amsa gare ta matukar bai da tabbas akan ta bai da amsa tsayayya akan ta cikin addinin Allah addinin Allah ba zai yi ba da ra'ayin mutun addinin Allah bai yi wa da cewa mutun ina ganin kaza ko ina in kace a bangaren fiqhu ne ba kai matsayin mujtahid ba sai kuma mujtahid yake da ikon yayi bincike akan wata mas'ala yayi kiyasi yahuddu an-nazir bin nazir al-mutashabih da makamantan su amma a haka mutun yana matsayin shi na dalibin ilimi kada a tambaye shi akan abin da bai sani ba ya bada da ra'ayin shi kawai amsa in kana da aya ko hadisi ka bada ta ko wani asar daga sahabbai wanda kake da tabbas akan shi ake tahiya in bakka da kawai kace ban sani ba shine samun lahiya albabu kuma wani zubda mutunci ga dalibin ilimi ko malami idan yana cewa ban sani ba wanda wannan shi yake kwarar jama'a mutun sai ya ga cewa idan nace ban sani ba ai na zubda mutunci na wani mutunci hare ka cikin addinin Allah an ka fade shi da ra'ayinka babu wani mutuncin da zai zama na sama da addinin Allah kiyaye addinin Allah shine mutuncin malami ba mutuncin kare mutuncin shi nashi kanshi mutuncin ba nashin mutuncin yace zai kokarin kare nashin in ya gama biyu to zai bata addinin Allah an yi kokarin kare nawa mutuncin da kokarin kare mutuncin addini to wancan dayan ba zai samu haƙƙuwa ba dan zuciya an halice ta da sare ta kowa ma kenan mutun in yayi kokarin kawai ya san cewa abinda Allah ya ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da amsa ta kameme tsayayya ko malamai sun yi bayani akan ka fada bakka da kawai baka sani ba ita ce amsa ko ka tambayi wanda ya sani ko fasara wata aya ko fasara wani hadisi mutun yayi iya kokarin shi akan ganin cewa ya kiyaye kanshi wajen kwadin abin da bai da masaniya akan shi ko da a kwakwalo ka fa a ganin ka cewa kaza ya kamata dan addinin Allah ba za a yi shi da gani ba jahilin nan ba an Allah da zai tambaye ka bai sani ba ka ce mishi eh kaza ne ya dauka mutun nawa zai ga ma addini da shi zai tabauta ma Allah in ya samu wani ma sai ya ce ai kaza ne abin nan ya samu madogara mallan ya bashi amsa sai wanda ya tambaye shi ta zai ai kaza nan hukuncin shi kaza ne sai abin ya yadu wancan ma ya ga ma wancan abin ya yadu ana tabauta ma Allah da ra'ayinka shine abin da wannan magabacin yace ina jin tsoron Allah ina kumiyar Allah abota ma Allah da ra'ayina a ban kasa to wannan shine yake nihi Allah madaukin sarki ya kama mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi aha to